بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه babu mai bayani akan shiga inda matacce bayan ya mutu idza udrija idan aka nade shi fi akfanihi cikin likafani ne hadisna muhammadun nabishirin qala hadathana abdullahi huwa ibn mubarak qala akhbarani ma'amarun huwa ibn rashidin al-yamani wa yunus huwa ibn yazid al-aili ani az-zuhri qala akhbarani abu salama ya ga min anna aisha radiyallahu anha haqiqa aisha allah ya shaida da ita tace harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna aisha haqiqa aisha radiyallahu anha zawjan nabiyyi matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ahbara ku ta fada ma abu salama ibn abdurrahman ibn awfin qala tace aqbala abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu allah shaddada shi ya huskanto ala farsahi akan doki ne min makani he daga wurin zamanai bin nuski inda ake kira nusu shina da gida inda ake kira sunhu shi wannan wuri shine cikin cikin awali madina hatta nazal hallo kacin da ya sauko akan doki ne fada halal majid ya shiga masallaci kullum yukallimin nas bai wa kowa magana ba hatta da hala ala aisha har ya shiga inda aisha radiyallahu anha wata yamman annabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga sai yin nihgehin da manzon Allah yake cikin ɗakin ta wa huwa musajjan bi buridin hibaratin manzon Allah shine lulube da wani bargo wanda ya kasance mai zanunnuka faka shafa an wajihihi ya kurenye huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama summa sa'anna akabba alaihi ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan manzon Allah kwanta bisa ga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqabbalahu ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin idanu ne kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa Usman ibn Mas'ud lokacin da ya rasu lokacin da Allah ka yi rayuwa Usman ibn Mas'ud manzon Allah ya shiga inda yake ya sungunce shi ya umku akabba alaihi manzon Allah yake ku akai ne fa qabbala baina ainihi ya sungunce idanu ne sai manzon Allah hawaye sun ka kama dararo mai alawa da natiji hawaye sun ha kama hitowa ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jara alawa da natiji ha hawayen manzon Allah sun ha gudana kuma to ne ashe kenan kaga shi abokar radiyallahu anhu yayi koyina da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawa wani to shi abokar radiyallahu anhu yawa manzon Allah wannan tabarruka domin neman albarka ga manzon sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wannan ya faru su masa annan baka abubakar ya kuka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kuka lokacin da ya kasance Usman ibn Mas'udin ya rasu shine ce babu duhuli alal mayyiti ba'da al maut idza udrija fi akfanihi ashe kenan nan nan ga idza udrija fi akfanihi an ka sanya hakkin likafani ne ashe an sanya hakkin likafani koko an sanya hakkin wani abu wanda ya kasance qa'imul muqamal kafani ya tsaya matsayin likafani nan musajjan bi birdin hibaratin an rufe manzon Allah da wasu barguna da wani bargo wanda ya kasance mai zanunnuka ashe kenan kamar an nade shi na cikin likafani to shi ina sai man lokacin da abokar ya aza kuka fa qala ce bi abi anta wa ummi na ba da mahaihina da mahaihiya safan saga rayuwarka ya nabiyallahi ya annabi Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini Allah bai hada ma mutuwa guda biyu wuri guda amma mautatul lati kutiba alayka amma mutuwa wadda an ka wajibta maka ita fa qamutta hayata kan kayata innaka mayitun fa innahum mayituna amma Allah bai hada ma mutuwa biyu watan cikin lokaci guda ko kuma Allah kana da girma ga Allah girmanka ga Allah da matsayinka ga Allah bai hada ma mutuwa biyu kamar wanda ya hada ma wasu ta Allah ya hada ma wasu mutuwa biyu kamar can awakan ladhi mara alaqatin wa hiya hawaytu ala urushiha ko faqala anna yuhyi Allahu ba'a anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mawtiha wa amatahu Allahu mi'ata amin Allah ya karbi rayuwa ta shekara 100 sannan Allah sake ta da shi kaga ashe kenan ya mutu mutuwa ne to shine ce Allah bai hada ma mutuwa ne Allah ya girmama ka ba zai hada ma mutuwa duk lokaci guda ba wasu sun fassara da wannan wasu kuma suka ce a'a saboda shi lokacin da abokar radiyallahu anhu ya taho lokacin da manzon Allah ya rusu ya isko umar tsaye umar shine ce ya zage takobi ya rike takobi shine cewa duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu